a watan Maris din da ya gabata ne dai ministan kudi Mrs. Kemi Adeosun ta bayyana cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya amince da karin haraji ga kamfanonin da ke sarrafa taba sigari da kuma barasa kuma harajin zai dauki shekaru 3 ne ana karba wato daga shekara ta 2018 da muke ciki zuwa 2020 hakan zai baiwa hukumomi samun daman daidaita farashin na sigari da kuma barasa tare kuma da ƙara samun kudaden shiga da gwamnatin tarayyar Najeriya ke nema bayan wanda take samu daga man fetur da sauran kayayyakin da take fitarwa na gona a ƙarƙashin wannan sabon tsari na haraji da aka kakabawa kamfanonin za a samu ƙarin naira 1 akan kowane kara na sigari abinda ke nuna naira 20 kenan akan kowane paketi mai kara 20 a yanda kuma a shekara mai zuwa ta 2019 za a samu ƙarin naira 2 abinda kuma zai kai ga naira 40 kenan a kowane kwali ko paketi mai kara 20 har zuwa 2020 inda harajin zai kai ga kusan naira 2.90 a kowane kara wato dai naira 58 kenan a paketi mai kara 20 to koya masu sai da sigarin suka ji da wannan ƙarin farashi na sigarin
muna sayan sigari Benson Switch muna sayan naira 2200 to yanzu farashin ta ya koma 2500 muna sayan normal Benson 2000 yanzu farashin ta koma 2300
to yanzu kuma za ku kara wa masu sai a hannunku ne kara ko kwali
a kwarai ko zamu kara ta dan da muna sai da 320 kamar Benson Switch saboda haka zamu maida ta naira 2020 din ta dimmin sai kwara ɗaya naira 2020 zamu rika sai da ta
to ba ganin za ku rasa kwastomin kila wasu ba za su iya sai za su daina shan sigarin
to amuna mu muna ma farin ciki mu nan da ke sai da sigarin nan muna farin ciki a ba shan ta wallahi dan mun inda Allah zai sa ta kai kara ɗaya naira 50 mu na fata saboda asar da ake ta lafiya ta yawa gaskiya saboda kaga musamman nan Lagos yadda ake shan sigari yawa wallahi
shi ma wannan malami dake shan sigarin ya bayyana cewa
what I see there is that is very very good even though if the prices can go more because is the smoking cigarette is very very dangerous to the earth so but maybe from the price now so somebody like me now I will try to step aside because the smoking is not
yace mun ji labarin wannan ƙarin farashi kuma hakan muna ganin mu ma zai taimaka mana wajen kauracewa shan sigarin tunda dai ba abu ne da ke ƙara lafiya ba a koyaushe mu fatan mu shine daina shan sigari
is not good for health is a very very bad habit
su ma waɗanda ba su shan sigarin dai sun tofa albarkacin bakin su kamar haka
eh gaskiya ni na ji dadin haka kuma ina fatan hakan Allah ya sa masu siye suna sha ya zama haka shine sanadiyar barin su dan dama ba wani abu ne wanda ke ƙara lahiya a jiki ko yake wani ƙara ma mutane wani abu ko basira ko wani abu babu wani abu da yake kawo illaci baya ga lahiyar mutane
a cewar ministan kudi ta Najeriya Mrs. Adeosun duk da wannan ƙarin farashi na haraji da gwamnatin ta yi wa kamfanonin na sigari hakan bai kai harajin da aka yi kakabawa kamfanonin sigari a ƙasar Algeria da Afirka ta Kudu da kuma Gambia ba sai dai a yayin da sauran al'umma ciki har da masu shan sigarin da kwankwaɗan barasan ke nuna farin cikin su a waje ɗaya ƙungiyar masu masana'antu ta Najeriya ta bakin ɗaya daga cikin mambobinta Frank Jacobs ya bayyana fargaban cewa ƙarin harajin zai kai ga rufe wasu masana'antu tare kuma da hasarar ma'aikata wanda dama gwamnatin Najeriya ke fafutukan samun matasa aiki a bangaren ta kuwa hukumar lafiya ta duniya Babangida Jibrin Murya Amurka daga Lagos.